Iyalan Alhaji Rabiu Abubakar Babura da na Margayi Alhaji Suleiman suna farin cikin gayyatar ƴan uwa da abokan arziki zuwa gurin ɗaurin auren ƴaƴansu. Zinariyar mata kuma sarauniya Aisha Al-Amin tare da santalelan angonta Ahmad Suleiman. A ranar Alhamis 10 ga watan Jun na shekarar 2021, Sakinar Kamil ce da Basiran Nagoggo haɗi ga Sa'ida Maman Shukura, Antimani Maman Sultan, Aisha Maman Arif, Hasana Maman Iman suke gayyatar ƴan uwa da abokan arziki zuwa wajen gagarumin Arabian Nights da za a yi don nuna farin ciki da auren yarsu. Don haka ƴan uwa da abokan arzika, sai ku zo mu ci shinkafa kaza a karya ƙasusuwan kaji gami da labani baridi mai sanye makoshi, inda a ranar Juma'a 11 ga watan na Jun za a yi kamu na amarya a dai gidan Alhaji Rabiu Abubakar Babura. Daga nan kuma sai a ƙarƙare da gangamin gangankon taron ɗaurin aure a ƙofar gidan na Alhaji Rabiu Abubakar Babura da ke unguwar Sallari Babban Gici, wanda ya daidai da ranar Asabar 12 ga watan na Jun ɗin shekarar 2021. Allah ya ba da ikon zuwa. Amin. Sanarwa daga iyalan Alhaji Rabiu Abubakar Babura.